And your chip back on the string is less gentleman. Love.
Da 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 da.
Nganda yenu mwali wama. Tata na ileta.
Nafinwa nanaka.
Na sumina, na iduka, tema kashereka.